إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ɗan uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godewa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai albarka wanda muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu na Masjidut Tauhid dake kofar gidan Dr. Muktari Anda Aliyu a GRA cikin garin Azarai a jihar Bauchi wannan ita ce halka ta 66 a wannan yammaci na Alhamis 27 ga watan Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 25 ga watan 8 shekara ta 2022 idan ba a mance ba har yanzu dai muna nan cikin bayani dangane da gudunmawa da sayyidina Umar Allah yarda da shi ya bayar lokacin khalifancin sayyidina Abubakar Allah yarda da shi wannan bangare muna gaba ta uku wacce ta kunshi misalai guda uku misali na farko ya gabata a halkar da ta gabata shine irin shawari da Sayyidina Umar ya bawa Sayyidina Abubakar Allah yarda da su gaba daya lokacin da Mu'adh dan Jabal ya dawo daga Yaman dauke da dukiya mai tarin yawa wannan bayani ya gabata kan wannan gabar da zamu je kanta misali na biyu a karkashin wannan gaba ta uku wanda suke fito mana da irin gudunmawa da Sayyidina Umar ke bayarwa na shawarwari a khalifanci na sayyidina Abubakar Allah ya dada su gaba daya da kuma irin baiwawaki da Allah subhanahu wataala ya masa da suke bayyana a zamanin khalifancin sayyidina Abubakar misali na biyu shine yace mana firasatun sadiqatun fi abi muslim al-khawlani firasatun sadiqatun fi abi muslim al-khawlani firasa wacce take ta gaskiya dangane da Abu Muslim Al-Khawlani ai mun yi bayanin firasa a halkokin da suka gabata a baya wata baiwa ce da Allah subhanahu wataala yake yi wa wani cikin bayinsa ta yanda zai iya gano abu ba tare da an bashi labari ba kuma ba tare da an yi abun a gabansa ba ya gano abun kamar yadda abun ya faru ya bada labarin sa wannan ana kiranta firasa baiwa ce Allah yake yi wa dai dai ku cikin bayinsa ba kowa ke samun irin wannan baiwar ba ayi abu a bayan idanka ba a gabanka ba kuma ba tare da an baka labari ba ka bada labarin abun kamar yadda ya faru wannan ana kiranta firasa mun yi bayanin ta a halkokin da suka gabata to sayyidina Umar ana mana bayani anan firasatun sadika firasa wacce take ta gaskiya fi abi muslim al-khawlani dangane da ɗaya daga cikin manyan tabi'ai da ake kiransa abu muslim al-khawlani wato firasa sayyidina Umar ta bayyana ga wannan bawan Allah wannan a yaushe zamanin khalifancin sayyidina Abubakar Allah yarda da shi tunda ana kawo mana misalai ne da suke fito da irin rawar da sayyidina Umar ke takawa a lokacin khalifancin sayyidina Abubakar in ba a mance ba mun yi takaitaccen tarjuman wannan tabi'i Abu Muslim Al-Khawlani muka ce sunansa shine ba za a tuna ba da yake kusan halkoki biyu ko uku da suka gabata muka ce sunansa Abdullahi ibn Thuwab Abdullahi ibn Quwab kenan Abu Muslim wannan alkunyarsa ce Abu Muslim al-Khawlani asalin sunansa Abdullah ibn Quwab sai zama ya fi shahara da alkunyarsa yana cikin manya-manya cikin tabi'an musulunci ya musulunta tun annabi yana raye kamar yadda muka yi bayani a lokacin zamanin annabi ya musulunta to amma me yasa ba za a lissafa shi cikin sahabbai ba tunda tun annabi yake yana raye ya musulunta dalilin da yasa ba za a lissafa shi cikin sahabbai ba saboda bai taba haduwa da annabi ba shi kuma sahabi sharadi ne sai ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yayi zamani da annabi kuma ya karbi musulunci tun annabi yana raye to amma bai taba haduwa da annabi ba shi yasa baya cikin sahabbai ba dan haka ba da yana cikin sahabbai da ya hadu da annabi ko na sakan daya ne to za a lissafa shi cikin sahabbai dama kaidojin guda uku ne mallakiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata alal islam wannan shine sune sharuɗan sahabi wanda ibn hajar ya kawo cikin al isaba fi tamyizus sahaba wanda ya hadu da annabi kaga sharadi na farko kenan to shi bai samu wannan sharadin ba mu'minan bihi yana mai imani da annabi lokacin da ya hadu da shi kaga ya samu wannan sharadi na biyu yayi imani da annabi amma bai hadu da shi ba wa mata alal islam shi ya mutu kan musulunci ya cika sharuɗa biyun ƙarshe amma na farko ya rasa shi yasa ake lissafa shi cikin tabi'ai manyan tabi'an musulunci kamar Najashi yayi imani da annabi sun yi zamani da annabi kuma ya karbi musulunci ya mutu kuma kan musulunci sai dai kuma bai taba haduwa da annabi ba shi yasa baya cikin sahabbai Najashi annabi ya masa salatul ga'ib lokacin da ya rasu a Habasha annabi ya masa salatul ga'ib annabi yana Madina sallallahu alaihi wasallam to Abu Muslim al-Khawlani Allah ya masa rahama ya musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma kuma bai taba haduwa da annabi ba bawan Allah ne cikin bayin Allah nagartattu na kwarai shi Abu Muslim yana da falala mai tarin yawa daga cikin falalarsa akwai wata baiwa da Allah subhanahu wata'ala ya masa bai dauki duniya a bakin komai ba misalai da dama sun fito da haka kamar yadda malaman tarjama suka kawo tarjamarsa cikin littattafai irin su Adh-Dhahabi cikin Siyaru A'lamin Nubala irin su Ibn Abdul Barr cikin Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab sun kawo tarjamarsa irin su Ibn Asakir cikin Tarihu Dimashq sun kawo tarjaman wannan bawan Allah din cewa baiwarsa wata rana ta same shi take ce masa ni nayi ta saka maka guba cikin abinci amma naga ka ki mutuwa baiwarsa ce take gaya masa ta sa masa ba so ɗaya ba ba so biyu ba tunda ta kan shirya masa abinci ta kawo to shine take mamakin ya aka yi tana ta sa masa guba cikin abinci amma ya ki mutuwa to shine sai ta zo ta same shi abun ya dame ta kenan tana so yayi gaggawan komawa ga Allah ta huta take ce masa nayi ta sa maka guba cikin abinci amma kuma naga bai cutar da kai ba ko rashin lafiya baka taba yi ba balle yayi sababin ka sai ce to me yasa kike wannan aika tace wallahi ina so ka gaggauta yan tani ne na gaji sai ce je kina yan tani kaga wannan wata baiwa ce Allah subhanahu wata'ala ya masa tare da cewa akwai wata riwaya banda wannan riwaya da na karanta wacce ya faɗi dalilin da yasa in an sa masa guba din baya masa tasiri baya masa illa sannan ita ma ta ambaci sababi sabanin wanda muka ambata yanzu da yasa take sa masa guba cikin abincin ta same shi ta ce nayi ta sa maka guba cikin abinci amma naga ka ki mutuwa me yasa sai ya ce shi ya kasance duk lokacin da ya zo cin abinci kowane irin abinci ne yana ce bismillahi khairil asma'i alladhi la yadurru ma'asmihi da'un rabbul ardi was sama' duk lokacin da yazo cin abinci yana wannan addu'a bismillahi khairul asma da sunan Allah mafi alkhairin sunaye alladhi la yadurru ma'asmihi da'un wanda indai mutun ya ambaci sunansa tare da wannan suna nasa babu wani cuta da zai cutar da bawa a ƙasa yake ko a sama kowane irin abu mai cutarwa duk lokacin da bawa ya ambaci sunansa ba zai cutar da shi ba kaga wannan yayi daidai da zikiri da ake cikin azkarus sabahi wal masa bismillahi alladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiu alim mutun in ya fadi sau uku a wuni da safe ya fadi wunin sa gaba ɗaya ba abin da zai cutar da shi har ya yammaci haka in ya fadi da yamma daren sa gaba ɗaya ba abin da zai cutar da shi har ya wayi gari wannan hadisi ne ingantacce to shine yace mata shi ga abin da ya hana gubar da ta sanya masa ya cutar da shi sai ce to me yasa kike wannan aika tace ni dai ka ganni matashiya ce kuma ina da sha'awa sannan ina cin lafiyayyen abinci sannan ina tsoron sabawa Allah tana tsoron ta yi zina ke to kai kuma baka da bukata ta to shine nake fatan Allah ya tafiyar da kai in koma karkashin wanda zai na biya mun bukata kaga duk da abin da tai dai bai dace ba to amma kuma kaman ta shiga wani matsanancin yanayi to shine a take sai yace je kina ɗan take kenan yanzu ta samu yanci za ta iya zuwa ta yi aure amma tunda bai wace karkashin sa sai da izinin sa to wannan malamai suna lissafa shi cikin falalan wannan babban tabi'i sannan kuma daga cikin falalansa mutum ne wanda Allah subhanahu wata'ala in yayi addu'arsa kamar yankan wuka take Allah na karba saboda bayi na kwarai in sun yi addu'a Allah baya mayar da addu'o'insu galibi daga cikin sabubban da za su sanya mutane su yi ta addu'a su ga Allah baya amsa ba sa cika sharuɗan amsan addu'o'in za ga mutane suna cin haramun taya za a yi kana cin haramun Allah ya amsa maka addu'anka kuma yanzu haramun ya zama halal cikin mutane ba a ma ɗauke shi haramun ɗin ba mutum yana ci ma gani yake kaman halaliyarsa yake ci yanzu wanda haram ya zo ya kyale ganinsa ake wawa ana ga kamar dama ta samu ya yi wasa da ita kusan yanzu ya zama ruwan dare cikin al'umma musulmi haramun ba a ɗauke shi a bakin komai ba to taya za a yi addu'a Allah ya amsa sannan aikata ayyuka na alfasha suna nan sai yaɗo suke ƙara yi cikin al'umma to wannan duk suna cikin sabubban da suke sa Allah subhanahu wata'ala ya ƙi amsan addu'o'in bayi yawaita aikata zunubai da cin haramu suna cikin sabubban da suke sa Allah maɗaukakin sarki bayi su yi ta addu'a ba zai amsa musu ba to shi Abu Muslim al-Khawlani yana cikin waɗanda Allah maɗaukakin sarki ke amsa addu'arsu akwai wata takaitacciyar kissa da zamu buga misali da ita ya kasance duk lokacin da ya dawo gidansa yayi sallama ya shiga tsakiyar gidan sai yayi kabbara matarsa in ta ji ita ma sai ta amsa sai ta yi kabbara idan ya karasa can cikin gidan sai yayi kabbara ita ma sai ta yi kabbara anan sai ta kawo masa shimfidinsa sai ya zauna ta kawo masa abincinsa ya ci wannan bisa al'ada haka ya saba yake duk sanda ya dawo gida ta cire masa takalminsa ta cire masa mayafinsa ta ajiye ta masa shimfidi ta kawo masa abinci ya zauna ya ci wannan haka suka saba kullun suke yi wata rana da daddare sai ya dawo gida yayi sallama da ya shiga sai yayi kabbara sai ya ji shuru ya ƙara ya shiga can cikin gidan ya ƙara kabbara ya ji shuru kuma ya ga fitila a kashe da ya isa inda matarsa take sai ya ganta tana zaune cikin duhu tana riƙe da sanda a hannunta tana caccakawa a ƙasa fushi na fitowa daga fuskarta alamun tana cikin ɓacin rai sai yake cewa me yake faruwa da ke haka yake tambayanta sai ta ce ai mukan an bar mu a baya mutane suna cikin daula da walwala mu kuma muna cikin kunci ga ka kai mutun ne wanda kake madaukaki cikin al'umma musulmi wanda a yau in kai magana wa Muawiya a lokacin Muawiya ibn Abi Sufyan Allah ya dade shi shine khalifa jagoran al'ummar musulmi a yau in ka masa magana zai baka abin da zamu yi ta amfani da shi iya bakin rayuwarmu sannan zai baka masu maka hidima a gida amma kana nan kai shiru ka zauna muna nan cikin kunci na rayuwa da matsi to sai fahimci wannan ba ra'ayin ta bane zai iya yuwa wata ce tazo ta hure mata kunne mun san mata suna da wannan dabi'a mata suna da wannan dabi'a miji yana zaune da matansa lafiya sai ta lallako ta lallako ta zo sai ta hure mata kunne ta zigata sai mata rana ɗaya sai ta tada miji hankali suna zaune zaman lafiya da fahimtar juna rana ɗaya sai ta birkice masa ya kasa gane kanta to akan samu irin wannan matan da ba alheri tare da su masu kokarin hada miji da matarsa a samu sabani wannan suna layin shedan dan shedan ba abin da yafi so irin a samu sabani tsakanin miji da mata abin da kuma yafi daga shi ya rada shi da kasa shine a samu saki shi yasa kullun gari ya waye yakan tura rundunarsa idan sun fita wannan sai yaje ya ce ai ban kyale shi ba sai da na sa shi ya saba wa Allah sai ba abin da kai da Allah tafi can wancan yazo ban kyale shi ba sai da na sa shi ya ta haram tafi can ba abin da kai ban kyale shi ba sai da na sa shi ya sha giya tafi can ba abin da kai ban kyale shi ba sai da na sa shi ya yi zina tafi can ba abin da kai sai wanda zai zo na karshe sai ya ce ai ban kyale shi ba sai da na sa shi ya rabu da matarsa sai ya jinjina masa ba ya kai ya dora shi a kujera ta alfarma ya jinjina masa ka kenan shedan babban abin da yafi so shine a samu sabani tsakanin ma'aurata guda to yanzu duk wacce ta zamanto sila na samun sabani tsakanin miji da matarsa wannan shedani ya ci saboda haka mata ai hattara ki zamanto sila na sulhu tsakanin miji da matarsa wannan yafi miki alkhairi yafi miki rabo gurin Allah subhanahu wataala amma ki zama sila na samun sabani tsakanin miji da matarsa kin shiga layin shedan Allah ya tsiratar da mu to yana jin wannan sai fahimci cewa ba ra'ayinta bane wata ce tazo ta hure mata kunne to shine sai ya daga hannu yayi addu'a yace Allahumma man afsada alayya ahli fa'in basarahu ya Allah duk wanda yazo ya lalata wa matata tunaninta Allah ka makantar da shi to ita ilaiko tsammanin da yayi haka ya faru wata mata ce makwabciyar su ta shigo gare ta suna hira sai ta ce to amma ni fa al'amarin ku yana ban mamaki mijinki gashi madaukaki masani mai ilimi mai girma mai daukaka ba inda zai je magana ba a saurare shi ba me zai hana yi magana da khalifa ya ba ku abin da za ku rayu cikin walwala da jin daɗi ya ba ku masu hidima kuma kun zauna cikin kunci na rayuwa da takuri to wannan magana sai ya shiga zuciyar matar Abu Muslim to shi yasa da yazo ta fiskance shi da wannan fiska din to da yi wannan addu'a ita wannan mata makwabciyar su tana zaune ita da ƴaƴanta a cikin gidanta a cikin wannan daren da abin ya faru sai ta ga kaman fitila ta mutu sai take cewa ƴaƴan nata ni kan fitila sai ta mutu suka ce ga fitila nan tana ci tace to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ido na ya makanci kuma komai akai addu'a ce ta Abu Muslim saboda sun san in yayi addu'a Allah na karba to shine ta fita daga gidanta take sai ta tafi gidansa ta je ko sai ta same shi suna zaune da matarsa matan tana cikin zulumi da bacin rai na zigata da tai tai ta roƙonsa tana bashi baki to shine ya sake roƙon Allah subhanahu wataala akan Allah ya dawo mata da idaninta take idan ya dawo to shine ta bashi hakuri ta bashi baki ta ba wa mata hakuri matan kuma sai ta fahimci cewa sharrin shedan to sai suka koma normal yanda suka saba ita da mijinta kuma suka ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suka saba to wannan shine Abu Muslim al-Khawlani wanda za a bayyana mana firasa ta sayyidina Umar Allah yarda da shi ga wannan babban tabi'i da muka ce yayi zamani da annabi amma kuma bai taba haduwa da shi ba anan gurin yace mana kana Umaru radiyallahu anhu yatamatta'u bi firasatin yanduru wujuduha fi hadhihi alhaya sayyidina Umar Allah yarda da shi ya kasance yana kai kawo cikin wata firasa da Allah madaukakin sarki ya hore masa baiwa ce mai girma kwarai da gaske wanda tayi karancin samun ta a cikin al'umma a wannan zamani zai wahala ma a samu faqad rawa az-zahabi imam az-zahabi ya rawaito yanzu riwayar da zai kawo mana anan riwaya ce da imam az-zahabi ya fitar da ita cikin littafin sirru a'lamin nubala riwayar da zai kawo takaitacciyar riwaya ce kuma haka zahabin ya kawo cikin littafin sa sirru a'lam amma akwai cikin tarihu dimashq na ibnu asakir wanda na ambace shi dazu kadan shi ma ya kawo riwayar sai dai nasa tafi wannan fadi shi bai takaita ta ba ibnu al-asir shi ma ya kawo cikin al-kamil fi tarih shi ma ya kawo ta da tsayin ta da fadin ta to amma riwayar da za a kawo mana anan ta imam az-zahabi ne cikin sirru a'lamin nubala yake cewa annal aswad al-ansi tanabba'a bil yaman aswad al-ansi ya ce shi annabi ne yayi da'awar annabta a yaman mun san wanda suka yi da'awan annabta ba musailima bane kawai shine dai sunan sa yafi fitowa saboda yaki da aka gwabza kazamin yaki tsakanin mabiyansa da dakarun musulmi da kuma irin ta'adi da aka yi wa dakarun musulmi wanda an kashe mahaddata qur'ani kusan 70 ko sama da haka kamar yadda riwaya ta zo cikin sahihul bukhari to shi yasa shi sunan sa yafi fitowa yafi shahara akan saura shi musailima sunan sa yafi fitowa yafi shahara akan sauran wanda suka yi da'awan annabta amma ba shi kadai bane to ga aswadul ansi shi kuma dan yaman ne shi ma yayi da'awar annabta ya ce shi ma annabi ne aswad bin qais shine sunan sa aswad bin qais bin dhil himar aswad al aswad bin qais bin dhil himar al ansi a kasar yaman yayi da'awar cewa shi annabi ne to anan gurin kawai sai aka gutsuro mana abin da ya faru tsakanin sa da Abu Muslim amma kissa kaman yanda na fadi tana da tsayi ibnu asakir nace ya fitar cikin tarihu dimashq sannan ibnu al-athir ya fitar cikin usudul ghaba fi ma'rifati as-sahaba kuma ya fitar da ita cikin al-kamil fi tarih shi wannan aswadul ansi kamar yadda muka ce yayi da'awar annabta ya aika wa Abu Muslim al-Khawlani wanda muke magana akan sa ya aika masa yazo saboda mutane suna ta zuwa suna masa mubaya'a cewa sun yadda shi annabi ne shi wa kenan shi al-aswad al-asi sun yadda shi annabi ne saboda tsoron sa wuta yake hurawa duk wanda bai yadda shi annabi bane sai a jefa shi ciki to Abu Muslim al-Khawlani yana zaune a Yaman amma bai taba zuwa gurin sa ba balle ya shelanta cewa ya yadda da annabtarsa to sai shakku ya shige shi akan Abu Muslim sai ya aika ya ce a ce wa Abu Muslim ya zo yana son ganin sa Abu Muslim al-Khawlani wanda muke magana akan sa Abu Muslim ya kama hanya ya taho sai yake ce masa atashhadu anni rasulullah aswadul ansi yake tambayan Abu Muslim al-Khawlani yace atashhadu anni rasulullah shin Abu Muslim ka shaida cewa ni manzon Allah ne sai yace asma'u wannan naji mutane suna fadi amma ban shaida ba kaga kenan ba mujamala dan ya ga fuskar sa ya fada kawai dan ya dadada masa a'a yace na dai ji mutane suna fadi amma ni dai ban shaida ba gaskiya sai tambaye shi yace atashhadu anna muhammadan rasulullah ka shaida cewa muhammadu manzon Allah ne yace na'am yace kwarai kuwa na shaida cewa muhammadu manzon Allah ne ya sake maimaita masa yace to ni fa ka shaida cewa ni manzon Allah ne yace a'a naji dai mutane suna fadi amma ni ban shaida ba yace to ka shaida Muhammadu manzon Allah ne yace kwarai kuwa na shaida Muhammadu manzon Allah ne sun yi haka har sau uku ya dauka zai ji tsoron sa yana ta bude masa ido duk lokacin da aka zo karo na biyu ko karo na uku sai bude masa ido yace ka shaida ni manzon Allah ne yace naji mutane suna fadi amma ban shaida ba sai sake bude masa ido yace ka shaida Muhammadu manzon Allah ne yace kwarai kuwa na shaida Muhammadu manzon Allah to anan ne sai ƴan majalisun sa wanda suke fadar sa suka bashi shawari suka ce masa wannan fa in ka bar shi zai baka matsala sai ya ce to ba wani abu yanzu ai akwai dabara sai sa aka rura masa wuta to daga kan wannan ne Imamu Zahabi ya dauko mana kissa daga kan rura wutar abin da ya faru wancan na tambayan sa da ya tayi Zahabi duk bai kawo ba cikin Siyar Alamin Nubala amma Ibnu Asakir ya kawo cikin Tarihu Dimashq anan yace mana fa ba'atha ila abi muslim al-khawlani fa atahu bi narin azima kun ga daga inda Imamu Zahabi ya dauko mana kissar kenan ya aika wa Abu Muslim al-Khawlani kaga abin da ya faru tsakanin su bai ambata ba sai ya ambaci daga gurin da ya sa aka zo masa da wuta aka rura bayan ya tambayi Abu Muslim akan cewa shi manzon Allah ne Abu Muslim ya ce a'a bai shaida ba ya ji mutane suna fadi amma shi bai shaida ba Muhammadu manzon Allah ne Abu Muslim ya ce na shaida Muhammadu manzon Allah ne to fa atahu binarin azima ya zo da wuta wacce take mai girman gaske tunda yanzu ya tambayi Abu Muslim cewa shi manzo ne Abu Muslim ya ce a'a bai shaida ba mutane dai suna fadi amma shi bai shaida ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne Abu Muslim ya ce ya shaida shi manzo ne to sai sa aka zo mata da wuta wacce take mai girman gaske thumma innahu alqa aba muslim fiha sai jefa Abu Muslim al-Khawlani cikin wannan wutar me yasa saboda bai shaida cewa shi manzon Allah bane dama haka yake ma duk wanda bai yarda cewa shi manzon Allah ne ba sai rura wuta ya jefa shi ciki to shine ya jefa Abu Muslim cikin wannan wuta falam tadurruhu wannan wuta bata cutar da Abu Muslim ba kaji wata baiwa kuma da Allah subhanahu wataala ya masa ya jefa shi cikin wutan wuta tayi har tayi sanyi sai ga Abu Muslim yana zaune kaman ba abin da ya same shi ya jefa shi sai gashi yana zaune abin sai ba shi mamaki kuma ya tsore tashi faqila lil aswad sai mashawartansa ƴan fadansa fadawansa sai suke bashi shawara suke ce masa illam tanfi hadha anka afsada alayka manittaba'at in har baka kori wannan daga gare ka ba baka kore shi daga garin ka ba duk waɗanda suka bi ka zai lalata maka su za su ce a to ashe ma ƙarya kake kai ba manzon Allah bane tun da gashi wani ya zo ka tambaye shi ya shaida kai manzon Allah ne ya ce a'a ka tambaye shi ya shaida Annabi Muhammad manzon Allah ne ya ce eh kuma ka rura wuta ka sa shi bata masa komai ba kaga wannan zai nuna wa mutane cewa ƙarya kake saboda haka gara ka gaggauta rabuwa da shi kuma ka kore shi ma daga garin nan ya bar garin nan in ba haka ba wanda suka yi imani cewa kai manzon Allah ne zai lalata maka su sai aminta da wannan shawari da aka bashi fa amarahu birrahil sai umurce Abu Muslim da ya bar garin Yaman fa qadima almadinata wannan yasa Abu Muslim al-Khawlani ya bar Yaman ya hau kan dabbar sa ya bar Yaman ya kama hanyar sa ta Madina har ya iso garin Madina fa ana kharahilata da ya iso Madina yazo ya sauka daga kan dabbar sa ya mata da baibai wa dakhala almasjida yusalli sai shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau sallar nafila ba wanda ya san da zuwan sa yana zuwa kawai ya sauka daga kan dabbar sa ya mata isharar ta durkusa ya sauka daga kanta ya mata da baibai sai ya shiga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya hau sallar nafilin fa basura bihi Umaru radiyallahu anhu fa qama ilayhi sayyidina Umar sai aka yi kicin sai ya ganshi lokacin da yake wannan sallah din sai tashi ya tafi gare shi lokacin da ya idar sai yake ce masa mimmanir rajul daga ina kake saboda bako ne ba su san shi ba kuma duk lokacin da bako zo dole za a iya gane shi amma wanda yake dan gari ai an san shi ana tare da shi yau da gobe in ma ko wannan bai hada ku da shi anan ba wancan zai hada ku da shi a can ana haduwa gurin sallah ko ana haduwa a majalisin annabi ko a hada a kasuwa ko a hada anan ko a hada a can wanda da yake bako sananne ne za a ga fuskar sa bakuwar fuska amma dan gari ai sananne ne an san shi an saba da shi an ma san sunan sa an san gidan sa an san dangin sa an san sabanin bako to shine sayyidina Umar da yaga alaman sa bako ne sai yake tambayan sa daga ina kake kala sai abu muslim yace min al yaman na taho daga yaman to labari ya iske su game da abin da ya faru a yaman tsakanin aswadul ansi da shi abu muslim to amma ba su san abu muslim din ba sai sayyidina Umar yake tambayan sa yace wa ma fa'ala alladhi harraqahu al-kadhabu bin-nar wanda makaryacin nan ya kona shi da wuta menene labarin sa kam mun gane makaryaci ko shine al-aswad al-ansi wanda yayi da'awar annabta to sun labari ya iso su ya tambayi wani cikin musulmai cewa ya shaida shi manzon Allah ne yace bai shaida ba ya daji mutane na fadi amma shi bai yadda ba kuma bai sallama ba ka shaida Muhammadu manzon Allah ne yace na shaida ya jefa shi ya rura wuta ya jefa shi bai kone ba wannan labarin ya iso gare shi to shine sayyidina Umar da ya tambaye shi ya ganshi bako ya tambaye shi daga ina kake ce daga Yaman to shine yake tambayan sa menene labarin mutumin da wannan wanda yayi da'awar annabta makaryacin mutumin nan da yayi da'awar annabta ya jefa cikin wuta me labarin sa kan kala sai Abu Muslim yace zaka Abdullah ibn Suwab kun ji sunan sa ya fito ko yace wannan mutumi da kake magana akan sa ai shine Abdullah ibn Suwab bai ce ni ba yace wannan mutumi da kake magana akan sa shine Abdullah ibn Suwab a take sai sayyidina Umar yace nashattuka billahi anta huwa kaji firasa yace na hada ka da Allah ina ga ba kai bane wannan mutumin kuwa kaga na farko ba ba sayyidina Umar labari akai ba na biyu ba sanin sa yayi ba amma jikin sa ya bashi cewa komai akai wannan shine mutumin da labari ya iske su kan cewa aswadul ansi ya rura wuta ya jefa shi ciki kuma bai kone ba shine yace ina hada ka da Allah ba kai bane mutumin kuwa kala Allahumma na'am sai Abu Muslim yace eh kwarai kuwa tabbas ni ne kaga sayyidina Umar ba labari aka bashi ba sanin sa yayi ba amma saboda firasa irin tasa ya riska a kankanin lokaci a dan haduwan su da shi da bai fi minti daya ba fa tanaqahu Umar atake sai sayyidina Umar ya rungume shi wa baka ya fashe da kuka saboda baiwa da Allah madaukakin sarki ya masa ya dace ya faɗi abin da ya faru ba a gaban sa ba kuma ya dace ya riski mutumin da abin ya faru da shi thumma zahaba bihi hatta ajlasahu fima bainahu wa bain as-siddiq sai tafi da shi har ya je zaunar da shi tsakanin sa da sayyidina Abubakar mun san lokacin annabi ya rasu Abubakar shine khalifa a daidai wannan lokaci sayyidina Umar ya tafi da shi ya je zaunar da shi tsakanin sa da sayyidina Abubakar khalifan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqal sai sayyidina Umar yace alhamdulillahi alladhi lam yumitni hatta arani fi ummati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam man suni'a bihi kama suni'a bi ibrahim al-khalil da ya je zaunar da shi gaban sayyidina Abubakar sai yake wannan addu'a din shi sayyidina Umar yace alhamdulillahi alladhi lam yumitni nagode wa Allah madaukakin sarki da bai dauki rayuwata ba hatta arani fi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam har sai da ya nuna mun cikin al'umman Muhammad sallallahu alaihi wasallam man suni abihi kama suni abi Ibrahim al-Khalil wanda aka aikata masa kwatankwacin abin da aka aikata wa annabi Ibrahim Khalilur Rahman nabi Ibrahim mushrikai ai sun rura wuta ko suka jefa shi ciki bayan sun tambaye shi a anta fa'alta hadha bi alihatina ya ibrahim qala bal fa'alahu kabiruhum hadha fas'aluhum in kanu yantiqun qalu fahriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilina suka rura wuta suka dauko annabi ibrahim suka jefa shi Allah ya ce wa wuta kullu ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ya ce sai muka ce ma wuta ki zama wuta wacce take mai sanyi sanyi ma na aminci ba mai cutarwa ba wa annabi ibrahim wutar su tace ta cinye annabi ibrahim yana zaune bata cutar da shi ba to shine sayyidina umar Allah ya yarda da shi yake godewa Allah madaukakin sarki da ya nuna masa cikin wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda Allah ya masa baiwa irin baiwar da yayi wa annabi ibrahim alaihi salam annabi ibrahim an jefa shi wuta bata cutar da shi ba to sai gashi cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam abu muslim al-khawlani shima an jefa shi cikin wuta wuta bata cutar da shi ba to wannan shine misali na biyu da wannan mawallafin wannan littafi adwa'un ala jihad umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya kawo dangane da irin rawa ko gudunmawa da sayyidina umar Allah ya dade shi ya bayar a lokacin khalifancin sayyidina abubakar yanzu zamu je gaba ta ta ƙarshe ko misali na ƙarshe a wannan gaba ta uku cikin misalai da aka kawo mana wanda suke fito mana da yadda sayyidina Umar Allah ya yarda da shi ya bada gudunmawa a lokacin khalifancin sayyidina Abubakar yace ra'ayuhu fi ta'ayini abana nan nace abana ne ba ibana ba akwai kuskure wajen rubutun da aka sa ibana رأيه في تعيين أبان بن سعيد على البحرين wannan shine misali na uku a wannan gaba ta uku dangane da gudunmawa da sayyidina Umar yayi ta bayarwa lokacin khalifancin sayyidina Abubakar Allah ya dade su gaba daya ra'ayin sayyidina Umar fi ta'yin Aban bin Sa'id kan ayyana Aban bin Sa'id ala al-Bahrain a ayyana shi zama gwamna mun san tun annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana raye yakan tura wakilansa a matsayin gwamnoni a wasu garuruwa da annabi baya zauna an mun san annabi yana zauna ina a Madina tunda ya hijira daga Makka ya dawo Madina ya riki Madina a matsayin headquarter na musulunci sai zama gurin da musulunci ya shiga yayi rinjaye akwai bukatun a tura wanda zai je ya zama jagora na al'umma a ta to wannan annabi siyasar da ya gudanar kenan gari na farko shine garin Yaman annabi ya tura wakilansa garin Yaman wanda suka je suka gudanar da jagoranci a Yaman kuma suka karantar da mutan Yaman addinin musulunci sannan kuma suka karbi zakka daga gurin mutanen Yaman suka aikowa annabi sallallahu alaihi wa sallam mun san Mu'adh ibn Jabal yana ciki cikin wadanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura Yaman Abu Musa al-Ash'ari yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Yaman. Ali ibn Abi Talib yana cikin waɗanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Yaman. Sannan lokacin da Annabi ya je Fathu Makka nan ma ya tura wakilinsa. Sannan ya tura wakilinsa Bahrain. To wannan siyasa ce ta Annabi. To da Abubakar ya zo bayan Annabi sai ya tafi akan siyasa irin ta Annabi. Tunda Madina nan ne headquarter na musulunci sai zama duk garin da ya zamanto karkashin musulmai akwai bukatun a tura wanda zai zama jagora a wannan gari wakili na khalifa na annabi sallallahu alaihi wa sallam to shine za a kawo mana bayanin a wannan gaba din cewa sayyidina Umar yana da ra'ayi wajen sayyidina Abubakar ya ayyana Aban bin Sa'id ya zama jagora a Bahrain tunda sayyidina Abubakar yana zauna ina a Madina Aban ibn Sa'id wannan yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam akan kakan annabi na uku akan kakan annabi na uku shi wannan sahabi da muke maganar sa Aban ibn Sa'id ya hada dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam kan kakan annabi na uku sunansa Aban ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayyata ibn Abd Shams ibn Abd Manaf ai Musa Abd Manaf yana cikin jerin kakanin annabi yanzu shi Abd Manaf kakan Aban na nawa ne bari in sake lissafawa ku sunansa Aban ibn Sa'id yanzu Sa'id shine babansa ko kakansa na farko Al-As ibn Al-As ibn Umayyata ibn Abd Shams ibn Abd Manaf to Abd Manaf kakan Aban na nawa ne kakan Aban na hudu wanda kuma Abd Manaf shine kakan annabi na uku kamar yadda muka fadi Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf ka kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam da Aban ibn Sa'id sun hada dangantaka akan kakan annabi na uku Abd Manaf to shi wannan sahabi Aban ibn Sa'id malamai na tarihi sun yi sabani dangane da musuluntarsa wasu malaman suka ce musuluntarsa ya danyi jinkiri sai lokacin fathu makka shekara ta 8 bayan hijira a lokacin Allah ya masa gamdakatar da karban musulunci wasu kuma suka ce a gabanin fathu makka ya musulunta bayan sulhul hudaybiya gabanin yakin khaybara dan ma ya halarci yakin khaybara to amma wannan ra'ayi na biyu yafi rinjaye akan ra'ayi na farko saboda Aban ibn Sa'id galibin malaman tarihi sun tafi akan cewa ya halarci yakin khaybara ita kuma yakin khaybara an yi ta a shekara ta 7 ne gabanin fathu makka kaga in ya halarci yakin khaybara kenan kafin fathu makka ya shiga musulunci sun ambaci sababin da yasa shi shiga musulunci kamar yadda ibn Abdul Bar ya kawo cikin al-isti'ab fi ma'rifatil ashab cewa shi Aban ibn Sa'id cikin Qurayshawan makka gabanin ya musulunta yana cikin na gaba-gaba masu kyamar annabi da sahabbansa yana cikin masu kaidi da makirci wa annabi da sahabbansa duk wani abu da zai zamanto akwai cutarwa ga annabi da sahabbansa yana maraba da shi gabadin ya shiga musulunci to wata rana ya tafi kasuwanci dama mun san mutan makka yan kasuwa ne ya tafi kasuwancin sa sham dama hajjarsu galibi in sun dauka sham suke nufa da ita to ya tafi kasuwanci sham sai Allah ya hada shi da wani mai ibada kamar yadda muka sha bayani a baya a zamanin da mutum yakan keɗe kansa a gefen gari yayin ta ibada yana neman yardan Allah subhanahu wataala yanzu kuma babu irin wannan yanzu ibada ba ta gaban mu fadi tashin neman duniyar mu shine a gaban mu idan kaga ina fada da mutum to akan abun duniya ne in kaga muna gaba ni da wani akan abun duniya ne amma lahira yanzu ba ta gaban mu yan uwa Allah ya tsiratar da mu to amma su a zamanin da lahirar ce gaban su ita suke wa fadi tashi da fafutukan su duniya bata dauke ta a bakin komai ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira zamanin sa da khairul qurun yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum to wannan sahabi muna bayani sababin musuluntarsa ya tafi da hajjarsa ta kasuwanci sham sai ya hadu da wani mai ibada sai wannan mai ibada yake tambayan sa game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa to ai mutumin da kake tambaya na akan sa dan uwana ne na jini mun hada dangantaka da shi in ba ku mance ba mun ce sun hada dangantaka da annabi a kakan annabi na nawa na uku ko shi kuma kakansa na hudu Abd Manaf sai yace ai mutumin da kake tambaya na dan uwana ne na jini to anan take shi Aban ibn Sa'id dan ya bata annabi gurin wannan mai ibada sai yake ce masa kaji ma wai da awar da yake yana cewa wai shi manzo ne kamar yadda aka aiko annabi Isa tunda ya ganshi mai ibada zai tsammani in ma ko shi ba nasare ne ko ba yahudi yace to kaji da awar da yake wai cewa yake shi ma manzo ne kaman annabi Isa shi ma manzo ne kaman annabi Musa tunda in ba yahude ne yana da awar shi mabiyin annabi Musa ne in ba nasare ne yana da awar shi mabiyin annabi Isa ne to kuma galibi ire-iren waɗancan mutane farkon aiko annabi akan samu masu ibada a cikin su to idan misali ba yahude ne kaga zai bata annabi a gurin sa
in ba nasare ne ma da ya bata annabi a gurin sa tunda yana cewa annabi na da'awar cewa shi ma manzo ne kamar Musa shi ma manzo ne kamar Isa atake wannan mai ibada sai yake tambayan sa yace masa to me sunan sa yake tambayan Abanu bin Sa'id sai yace sunan sa Muhammad sai mai ibadan yace kwarai kuwa na karanta siffofin sa cikin littattafan mu bari in baka labarin siffofin sa yana da siffa iri kaza yana da siffa iri kaza duk siffofin annabi ya zayyana su gashi bai taba ganin annabi ba sannan kuma ma ya kawo masa nasabar annabi anan sai jikin Abanu bin Sa'id sai yayi sanyi yace to komi akai wannan Muhammadu din nan ba ƙarya yake ba cewa da yake shi manzo ne bayan da za a yi mutumin da bai taba ganin sa ba yana can wani nisan duniya amma yazo ya bada labarin sa kuma ya siffanta shi surorin sa surar sa kamar yadda take fito da ita to wannan komi akai da gaske ne manzo ne jikin sa sai yayi sanyi zuciyar sa sai ta karaya to bayan sun gama tattaunawa da wannan mai ibada da ya tashi tafiya sai mai ibadan yake ce masa shi wannan mutumi da nake gaya maka Allah zai bashi rinjaye zai bashi buwaya akan mutanansa su waye mutanansa mutan makka quraisha kaga lokacin ma ba a fito makka ba sannan kuma zai zo yayi rinjaye a duniya gaba daya koda bayan ransa abin da yazo da shi sai ya watsa a duniya inji mai ibadan ya gaya wa Abanu bin Sa'id to anan sai Allah madaukakin sarki ya sanya hasken musulunci ya shiga zuciyar Aban ya karaya jikin sa yayi sanyi ya gama kasuwancin sa ya kada kansa ya dawo garin Makka to bisa al'ada sun saba in mutun ya dawo daga kasuwanci mutan Makka sukan zo su yi tashan cikin sa su ji ya menene labarin annabi suna so su ji wani tasgaro da annabi ya samu ko na kasa tunda ai in mutun ya fita daga Makka zai tafi Sham kasuwanci sai ya wuce ta jikin Madina ba shine dalilin da ya haifar da yakin Badar ba annabi ya ji labarin Abu Sufyan ya fito da tawaga wacce take mai tarin yawa dauke da dukiya mai tarin yawa na Qurayshawa ya tafi Sham annabi ya ankarar da sahabbansa a fita aje a tare wannan dukiya da Abu Sufyan ke dauke da ita kuma da yake mutun ne mai dabara sai ya mazai kauce ya canja hanya to duk wanda ya je Sham yayi kasuwanci ya dawo Quraisha za su zo su yi cincirundo a kansa suna jin menene labarin annabi wani koma baya ya samu wani tasgaro ya samu wani cikas ya samu shine abin da suke so su ji ba sa so su ji ci gaba da annabi ya samu to shi yasa Abanu bin Sa'id yana dira Makka suka ci a kansa suna tambayan sa shi kuma bisa al'ada in ya dawo duk tambayan da suka masa sai ya kwakulo ya nemo abin da yake akwai aibu ko kushewa ga annabi ya fada musu ko wani abu dai da ya samu sahabban annabi abin kyama ko abin ki sai ya fada musu sai su ji dadi to wannan karo da aka dawo sai abin ya canja ya zo ya sauka sai suka kewaye shi ya ina labari ya Muhammadu ya sahabbansa sai ya shiru ya midik bai ce komai ba sai suke ta mamaki sun san gabar da yake yi wa annabi da kiyayyar da yake wa annabi da sahabbansa amma wannan karan gashi ya wuce jikin Madina ya je Sham ya yi kasuwanci ya dawo ya sake wucewa jikin Madina ya iso Makka suna tambayan sa bai ce komai ba to tunda ya iso sai suka ji ya kame da maganganu da yake yi na batanci kan annabi da suka annabi da yake yi da shi da sahabbansa sai suka ji ya kame ya yi shiru ya daina to anan su ma jikin su sai yayi sanyi to bai dade ba da dawowa ya bar garin Makka ya je samu annabi ya karbi musulunci to sai suke ta mamaki suka ce to komi akai akwai lauje cikin nadi tunda Abanu bin Sa'id duk irin gaban da yake yi wa Muhammadu da shi da mabiyansa amma kuma ya dawo ya zo ya yi shiru to ga sababin nan to sai Allah subhanahu wataala masa gamdakatar da shiga musulunci an kashe shi zamanin khalifancin sayyidina Abubakar a wani yaki cikin yakukuwa da ya fita yakin da ake kiransa ajnadai shekara ta 12 ya ma riga sayyidina Abubakar rasuwa wato yayi shahada a yakin ajnadai wannan a ra'ayin Musa bin Uquba ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi ya tafi kan cewa Abanu bin Sa'id yayi shahada a yakin ajnadai
amma ibnu ishaq babban malamin sira shi kuma a riwayar da ya kawo shine abanu ibn sa'id yayi shahada a zamanin sayyidina umar a yakin yarmuk shekara ta 15 bayan hijira to amma imamu zuhuri daya daga cikin manyan tabi'an musulunci shi kuma ya tafi kan cewa imam abanu ibn sa'id ya rasu a shekara ta 29 bayan hijira yanzu muna da ra'ayoyi guda uku akan rasuwarsa ra'ayi na farko na Musa ibn Uquba yace ya rasu zamanin khalifancin sayyidina Abubakar ko an kashe shi yayi shahada a ajnadai ra'ayi na biyu ra'ayin ibnu ishaq babban malamin sira shi kuma ya tafi kan cewa abanu ibn sa'id ya rasu shekara ta 15 zamanin khalifancin sayyidina Umar yayi shahada a yakin Yarmuk sai ra'ayi na uku muka ce ra'ayin babban tabi'in musulunci imamu zuhuri shi kuma yace ya rasu shekara ta 29 menene hujjarsa yace shi abanu ibn sa'id yana cikin wanda suka karantawa zaid ibn thabit alqur'ani lokacin khalifancin usman a lokacin da usman ya hada qur'ani guri guda mun san sayyidina abubakar shi ya fara hada qur'ani guri guda sayyidina usman kuma ya tara qur'ani a harafi guda da qur'ani an saukar da shi akan harufa guda bakwai sayyidina usman ya maida shi ya zamanto akan harafi guda to shi wannan abanu ibn sa'id yana cikin wadanda sayyidina usman ya wakilta wajen hada qur'ani a zamanin sa kuma wannan ra'ayi shi ya firin jayi kenan abanu ibn sa'id Allah madaukakin sarki ya dauki rayuwarsa shekara ta 29 bayan hijira lokacin khalifancin sayyidina usman kenan sayyidina umar ya riga shi rasuwa sayyidina abubakar ya riga shi rasuwa ba a zamanin sayyidina abubakar ya rasu ba kamar yadda musa ibn uquba ya bayyana sannan ba a zamanin sayyidina umar ya rasu ba kamar yadda ibnu ishaq ya bayyana ya rasu a zamanin sayyidina usman ne ra'ayin babban tabi'in musulunci imamu zuhuri Allah ya masa rahama to wannan misali da mawallafin wannan littafi ya kawo mana yace ra'ayuhu fi ta'yini abana bin sa'idin ala al-bahrain ra'ayin sayyidina umar Allah ya dade shi wajen ayyana abanu bin sa'id a bahrain ya zama gwamna wakilin sayyidina abubakar Allah ya dade shi anan gurin yace mana intahaja abubakrin radiyallahu anhu khatta ash-shura fi ta'yin al-umara Sayyidina Abubakar ya dauki wani salo wajen ayyana gwamnoninsa wani irin salo ya dauka shine gabanin ya ayyana gwamnansa a gari kaza sai ya shawarci sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam kenan wannan zai nuna mana Sayyidina Abubakar a siyasarsa akwai advisors waɗanda gabanin ya gudanar da wani abu sai ya shawarce su ya ji menene shawarin su to daga cikin abubuwan da yake shawartan su shine me ra'ayinku dangane da wani in tura shi guri kaza ko kuma yace guri kaza wa kuke ga ya kamata in tura wannan siyasa ce ta sayyidina Abubakar da ya tafi akan ta to wannan misali da mawallafin littafin nan yake so ya fito mana da shi lokaci ba zai ba mu dama mu karanta shi gaba daya ba za mu jinkirta karanta shi sai Allah ya kai mu halka ta gaba saboda kurewar lokaci abubuwan da muka karanta wanda suke dadai Allah ya ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuben harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh